بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokin mu a wannan safiya mai tarin albarka, safiya ta Lahadi ta kuma 13 ga watan Safar a wannan shekara ta 1438, kuma daidai da 13 ga watan 11 a shekara ta 2016 miladiya. Muna cikin kitabu Qasari Salati fi Safar, a karatun wannan littafi mai tarin albarka, littafin Muwatta na Imam Malik ibn Anas, Imam al-A'imma, Imam Dar al-Hijra, Alim al-Madina. Kuma wannan shine kundi na tara a cikin littafin. Kitab shine kundi. A karkashin kitab kuma akwai babi babi. Kun lura da cewa kaga sai mu ce kitabu qasar salati fi safar. Shine babban kundi kenan. Sai kuma a karkashin sa babu al-jam'u bayna salatayn fi al-hadari wa safar. Babu qasar salati fi safar. Kaga babi babi kenan suke zuwa karkashin sa. Wanda kuma littafin za ga an sa babi ne, albab shine babba, shine babban jigo, kasan sa sai a kawo faslu. Kaka lura da wannan silita tafan ko in an ce babun sai a biyo shi da faslun, in kuma an ce kitab sai a biyo shi da bab. Wannan shine darasin mu na 80 a karatu wannan littafi mai albarka. Zamu tashi a babi na 2 a cikin kitabu qasar salati fi safar, ma'ana a kundi na 9 kenan. Babu qasar salati fi safar, babi na 2 shine babun da zai yi maganar qasaru a halin tafiya. Ku lura sunan kitab din kitabu qasar salati fi safar, amma babi na farko sai zama babun al-jam'u bayna salataini fi al-hadari wa safar. Subhanallah, tartibin da yi sai fara da qasarul zaman kafin qasarul salah. Kun gane ko? Qasarul zaman shi kanshi zamanin da za a mai sallan ana mai qasaru, ba ka yi al'asar a lokacin azhar ba, jam'u ta taqdim, ka yi isha a zamanin magariba, jam'u ta taqdim, aga shi ma qasaru ne tunda ka takaita lokaci. Wannan shine qasarul zaman kafin a zo a yi qasalu ar-raka'at. To shine yace babu qasarul salati fi safar, babun da zai yi magana kan qasaru a halin tafiya. Sai zamana a halin tafiya kenan kana da al-jam'u bayna salataini ɗaya kenan, kuma a halin tafiya kana da qasarul salah biyu kenan. Kun bai ci magana ta da ke ko? Amma a halin zaman gida baka da qasaru abanna fil hadar, kul rabaka da al qasr fi hadar, sai dai al jamu kake da shi fil hadar. Kisa in ka zo in ana batun sallar yaki, za mu gani magana salatul khauf, sallar yaki, idan yaki ya rufta da ku a gari, Allah ta'ala ya sauke, idan yaki ya faru a gari to ba a qasr. Kun gane ko? Idan abokan gaba sun jirkaki mutane a garin su, to ai yanzu ba su tafiya ba su mutanen garin, balle su yi qasaru. Shi ko sanadiyar qasaru tafiya ce. Kun gane ko? Tafiya ce sanadiyar qasaru, ko kuma an-nusuk, aiki hajji shi ne sanadiyar na al-qasar. Shi zai ce babu qasarul salati fi safar, da babin da zai yi magana kan qasarul salati fi safar. Kun ga sai bai ce fi safari wal hadar ba, ko kuma fil hadari wal safar ba, domin ba a yin qasaru a zaman gida. Amma al-jam'u bayna salataini ana yin shi a zaman gida lil matar. Ina fata za ku maimaita al-jam'u bayna salataini shi ana yin shi fil hadari wa safa, a halin zaman gida da halin tafiya. Shi al-jam'u bayna salataini kamar yadda muka faɗa, ana yin shi fil hadar lil safar, abin fil hadari lil matar, lil matar. To amma shi qasarus salah shi ba a yin sa sai dai fil safar a halin tafiya, ko kuma fil nusuf a halin aiki hajji. Abin da yasa malamai suke fassara suke raba fil nusuf a halin aiki hajji da kuma fil safar a halin tafiya, kar ka dauka cewa ai duk wanda ya je aiki hajji yayi tafiya.